A wani taro na manema labarai da kungiyar Progressive Mind for Development Initiative ta kira a Lagos, a cewar shugaban kungiyar Comrade Abdulsalam Abubakar, ko kadan ba za su ci gaba da zira ido suna kallon yanda jami'an tsaro ke farwa al'umma Fulani da sunan cewa suke kai hare-hare a gonakin jama'a tare kuma da kashe mutane ba. Kungiyar dai ta yi zargin cewa idan jami'an tsaro suka yi kokwarin bincike za su ga cewa akwai alaka kanin waɗanda ke haddasa rikici a yankin kudancin Najeriya da kuma 'yan kungiyar Boko Haram. Ko me yasa wannan kungiya take ganin biri yayi kama da mutum dangane da kashe-kashen da ake yi da kuma hare-hare na kungiyar Boko Haram? Ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam.
Wannan abun da muke fahimta shine mutane sun gane cewa wannan abun da yake faruwa yan ta'adda da muke da su a ƙasar nan suna iya canja salo iri-iri. Domin ji saboda muka yi la'akari da irin zaman yadda Fulani suka saba zama cikin daji shekaru aru-aru ba su taɓa samun matsala da kowa ba, kuma sannan da ake zargan Fulani cewa su suke kai mutane ta'addanci, to ba mu taɓa ji kuma an ce Fulani suka kai mutane ta'addanci sun gudu sun bar shanayensu an kama shanaye ba. Kaga dai mutumin da yake tare da shanu, to a wani irin sauri da yake da shi da shanayensa sai gudu har ya ta'addanci ya kashe mutane ba a kama shi ba a kama shanaye ba. Saboda haka lallai ku wannan ya tabbatar mana cewa wannan ba Fulani suke wannan aikin ba. Akwai ɗan ta'adda za su iya sayan shanaye su yi disguising su mai da kansu kamar Fulani su yi ta'adi da Fulani. Wannan ya faru a Taliban, ya faru a Al-Shabab, ya faru su mutane kungiyoyin irin na ta'addanci na duniya duk sun mai da salo suna ɗaukar salo na waɗansu mutane daban-daban domin saboda zai su cuci al'umma idan an gane ainihin salonsu sukan canza salo daban-daban.
Koya al'umma yammacin Najeriya ke ganin wannan zargi da wasu 'yan Najeriya kewa al'umma Fulani. Mr. Akin Olariwaju wani ɗan yankin yammacin Najeriya ne.
The harassment of the Fulanis is too much by the Nigerian police because of the attacks of herdsmen. So and the people who are behind this thing, you understand, they are not the original Fulani, you understand, they are the Boko Harams. They are using the Fulani herdsmen to do the cover up, to portray the evil, to kill the people, to cause havoc in the land.
So yace mun yi imanin masu kai wannan hari ba Fulani bane na asali. Muna ganin 'yan kungiyar Boko Haram ne suke fakewa da Fulani domin kashe mutane da haddasa rikici a ƙasa. Muna ganin musgunawan da 'yan sanda ke Fulani yanzu ya yi yawa, don haka muke kira ga gwamnati ta kawo masu ɗoki. Wannan dai ba shi ne karan farko ba da ake danganta hare-haren da ake kaiwa a yankin kudancin Najeriya da 'yan kungiyar Boko Haram. Domin ko a ranar 9 ga watan Maris na wannan shekara da muke ciki, Majalisar Dattijan Najeriya ta zartar da ƙudiri na yin kira ga jami'an tsaron Najeriya su gudanar da ƙwaƙƙwaran bincike game da hare-haren da ake kaiwa makiyaya ko kuma manoma a yankunansu, inda kuma masu kai hare-haren ke fakewa da Fulani makiyaya. Ita ma kungiyar matasan ƙabilar Ijo da ke yankin Niger Delta ta danganta hare-haren da ake alakantawa da Fulani makiyaya da 'yan kungiyar ne ta Boko Haram da ke neman tada rikici a faɗin tarayyar Najeriya. To ko yanzu me wannan kungiya take so gwamnati ta yi kenan? Gade Comrade Abdulsalam Abubakar.
Yau sai zama na son zuciya ya sa kowa yake son noma, sai je yanki fili yadda yake so, har aka shiga burtali hanyar da makiyaya suke bi da shanayensu. Gobe kuma makiyayan yana kan hanyarsa da yazo ya wuce ya bi kan gonanka, sai kai kuka ka cin makiyayi yazo ya nemi fada gare ka. Alhali kuwa kai ka shigo kan titinsa. To saboda haka dole gwamnati ta shirye wani abu kan maganan hanyoyi na makiyaya. To saboda haka muna shawartar gwamnati da hukumar 'yan sandan Najeriya musamman irin intimidating irin musguna da suke ma Fulani akan hanya da su gaggauta dakatar da wannan abu din.
Baban ya ci furen murya Amurka daga Lagos.
Mi doyi da bandera wa musojuna bila na musojuna bilio
musojuna bila na musojuna mi doyi da bandera wa musojuna.
Jam zaman makalau da juna abami yung wariya.